We did not even dissolve into a committee of the whole. We were not even given the opportunity to even consider this. But be that as it may, Order 73 is very, very clear. We relied on that point further. He said any senator, I am a senator, may challenge the opinion of the president or the chairman by claiming a division. It is mandatory.
Ba a bari mun dauki matakin amincewa da dokar ba. Ba a bamu dama mu bayyana hujjojinmu ba. Dokar gudanar da majalisar dattawa kashi 73 ya ba kowane senator hurumin ya kalubalanci shugaban majalisar dattawa idan bai gamsu da wani abu ba. Senator Omar Agege kenan da korafin da yasa suka fice daga zauren majalisar. Majalisar dattawan ta rabu gida biyu bayan da shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki ya tabbatar da amincewa da rahoton sauya jadawalin zaben da za a gudanar a Baɗi wato shekara 2019 wanda ya saba da tsarin da hukumar zaben kasar ta fitar a baya inda yake nuni cewa za a fara ne da zaben shugaban kasa. Senator Abdullahi Adamu shine jagoranci sanatoci da suke nuna adawa da gyaran dokar zaben.
Irin ka'idoji da aka shimfiɗa na samuwar doka da kasa ta amfani da shi ba abin da ya kamata ba. Domin babban abin kulawa a nan shine tsarin mulkin Najeriya ya faɗi a wurare daban-daban. Sashi daban-daban na tsarin mulkin. Kan wane ne ke da iko? Iko. Wai zan miki kasance ba shi iko ne ya sa ranakun zaɓe cewa muke tsarin mulki ya baiwa hukumar zaɓe ne wannan iko. To aka zo aka ce a'a akwai wani doka da za a yi mumu yi sai muka yi doka. Yau dokan nan bai dace da abinda ko bai daidai da abinda tsarin mulki kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanada ba. Wannan doka ba ta da amfani.
Amma a lokacin da yake ba da hujjar gyaran dokar, mai magana da yawun majalisar dattawa Aliyu Sabbi Abdullahi ya ce ba a saba umarnin kundin tsarin mulki wajen yin gyaran dokar ba.
An yi gyara ma wannan kundin kasa 2010, gyaran harko da aka yi ma constitution, inda a ciki wayanda suka yi gyaran nan a inda aka ce za a sa ranakun zaɓe bisa umarnin hukumar zaɓe, sai aka yi ƙari bayan sunan ita hukumar zaɓen aka ce in accordance with the electoral act, yanda ita watan doka na zaɓe ta bada dama a yi. To ina ganin in kika karanta wannan kundin ƙasa yanda yake ba tare da zuwa shafin da aka yi gyara ba, ke ma za ki ɗauki cewa wannan abun haka yake. Amma idan kika yi la'akari da gyaran da aka yi 2010, za ki ga an yi wannan gyaran an ƙara in accordance with the electoral act. To shi yasa su 'yan majalisa da TJ suka ce lalle suna da hurumin su yi abin da suka yi.
A yanzu dai 'yan ƙasa za su sa ido a gani ko shugaban ƙasa zai sa hannu a wannan sabuwar dokar zaben shekara 2018 kafin a fara aiki da ita. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.